sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 1 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an sake tsuntar gawarwakin bakin haure akalla 10 a wato hamadar Sahara ta yankin Agadez.
Wannan abu kullum yana taruwa yanzu kwaran gama turawa sun ga wasu cancin jeji gwamnati ta yi tsayi musu ga wannan abu.
Za a ji cewa wasu magabatan al'ummomin musulmi da kirista a Najeriya na adawa da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini guda.
Ta yadda suka lura da bambancin shiya dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini, in shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi.
Idan mun sake dosar Niger za a ji cewa an tsaida ranar babbar sallah kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma Garba Awwal na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan shirin yaki da koko rigakafin wasu cututtuka a kasar Kamaru kyauta. Zai kuma zo da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na kasar Jamus don maida sasake-sasaken tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a karni na 19. Aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha kokarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. A wani balaguro da turawan mulkin mallaka na Burtaniya suka yi ne aka kwashe kayan tarihi tare da dukiya mai tarin yawa a shekarar 1897 daga fadar masarautar Benin da ke yankin kudancin Najeriya a yanzu. A shekarar da ta gabata ne gidauniyar raya al'adun gargajiya ta Prussia, wato hukumar da ke kula da yawancin gidajen tarihi na Berlin, ta sanar da cewa ta fara tattaunawa akan dawo da kayan tarihin da ke hananta, galiban su tun na karni 16 zuwa 18 ne. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na kasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu, mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon haran. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a haran gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar turjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni huɗu da suka wuce. Rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun Black Sea a kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin ƙaddamar da har-haranta bayan da ta kwace shi a farkon yaƙin, inda ta kai hare-hare akan Ukraine daga wurin, tana kuma sa ido akan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Sai dai Ukraine ta tabbatar da janye wasu sojojin Rasha daga yankin, ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakaran Ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma na artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin na Rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha, ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi ta yin zama mai shiga tsakani ta fannin diplomasiya tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai Kyiv ranar Laraba, inda ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ina matakar godiya ga shugaba Putin da ya faɗa cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga Russia da kuma Ukraine. Wannan abin albashir ne a cewar shugaban na Indonesia wanda aka fi sani da Joko Widodo. A wani lamarin daban kuma, shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kodin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba da za a yi a birnin Bali. Duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya, kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Russia Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis, mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko Putin zai je taron ko a'a. Ta yiwu kasancewar Putin a taron na G20 ta yanar gizo ya warwarewa kasar Indonesia mai masaukin baki kalubalen diplomasiya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafiyar da Moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20, yayin da shugaban Amurka Joe Biden da sauran shugabannin kungiyar manyan kasashe bakwai wato G7 a baya suka bayyana cewa ba za su halarci taron ba sai dai idan an fidda Putin.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za a ji cewa an sake tsuntar gawarwakin wasu bakin haure akalla 10 a hamadar Saharar Agadez a jamhuriyar Niger, wanda ake kyautata zaton sun mutu ne sanadiyar tsananin kishin ruwa akan hanyar su ta zuwa Libya. Ga Hamid Mahmud da ci gaban labarin.
A ɗan kwanakin nan yawaitar bakin hauren da ke mutuwa ko ake zubar da su a hamadar Saharan ya tada hankulan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama inda suka nuna damuwarsu dangane da hakan. Na baya-bayan nan shine na wasu bakin haure akalla 10 da masu aikin ceto kan iyakokin Nijar da Libya suka gano gawarwakinsu a cikin hamadar, wanda alamu ke nuna tsananin kishirwa ne yayi sanadin mutuwarsu, lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama yin kira ga gwamnati da tashi tsaye domin kawo karshen wannan matsalar. Sani Iro, mamba na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta INDDH a Niger.
A ce an dauki mutum an tai da shi kan Sahara su yada da cikin daji, kuma su shi wanda aka bakin ba ruwan shi da ya kula da ni na bada a kai min su Libya, an je an yi da cikin jiji. Kenan kowa ya saka shi ganin abin duniya. Wannan abu kullum yana karuwa, yanzu kwaɗan gama turawa sun ga wasu can cikin jiji, gwamnati ta yi tsaye musu ga wannan abu.
Sisoko Keita wani ɗan ƙasar Mali ne da aka ceto a cikin hamadar Sahara ta Niger kan iyaka da kasar Libya.
Lokacin da muka baro kasar mu, mu 10 direbai dauko mu daga Mali zuwa Niger, inda yi watsi da mu a wani wurin da babu gida ko guda. Haka muka kwashe kwanaki masu yawa a hamadar Sahara. Abin takaici ma sai da kowanne mu ya biya sefa 150,000 kafin a dauke mu. Mun shafe tsawon sati biyu muna tafiya a kafa.
Ko me yasa masu safarar bakin hauren ke ci gaba da gudanar da ita duk da irin matakan da gwamnatin ke dauka? Malam Bashir Sani, wanda yana daga cikin masu safarar bakin hauren da har yanzu bai daina ba.
Abinda sa take karewa kafin a dakile wannan harkat, ba kirkiro ma matasan da suka yi danda zo cikin wannan sana'a ba, wata hanya ba da za su shiga wanda za su yi sana'a. Duk da matakan da ake duka, akwai wanda gaskiya sai dai aka shizo kanta.
Dubban ƴan cirani ke mutuwa kowace shekara a Sahara, galibi saboda yuwa ko kishirwa, baya ga wasu da rairayi ke binnewa. Libya na matsayin babbar hanyar da ƴan cirani kan yi amfani da ita don shiga Turai, sai dai da yawa daga cikin kangamu da ajalinsu ba ta nasarar kaiwa inda suka nufa ba. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid. Daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya, inda wasu magabatan al'ummomin musulmi da kirista ke bayyana rashin amincewarsu da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini daya, ganin yadda batutuwan addini da bangare ke matukar tasiri a siyasa da zamantakewar kasar. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga Madina Dauda da rahoton.
A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin dan takarar su, mabiya addinai manya guda biyu, musulmi da kristoci, na kira da babbar murya da ayi taka tsantsan wajen neman wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. A lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai, Bishop Edward Williams Chanomi na majami'ar Prince Chapel International Church dake Abuja ya yi tsokaci cewa
tinkin duba tarihin Nigeria, either Christian president, vice Muslim. So haka yake tun daga fari. To yanzu ya za canza. So yankuri din da sun kawo ba zai mana kyau ba, zai kawo mana damuwa. Ikin duba crisis da muke samu a cikin nan Nigeria yanzu, religious crisis ne mainly the tribalism da other things haka. Ai bar shi yanda yake yi da. Ikin duba Basanjo Christian ne, deputy shi Muslim a tiku kuma haka ba. Sannan kuma Yaradua ya doka ko ya zama shugaban kasa ko shi Muslim ne, deputy din shi Christian ne, Goodluck Jonathan. Sannan Jonathan kuma laza ba shi zarafi ya shiga ya zama shugaban kasa shi Jonathan, deputy kuma ya doki Namadi Sambo. Haka mu yake. To yanzu Buhari ya shiga ya doki Osibanjo, Osibanjo Christian ne kuma pastor ne kuma haka ba
shi ma tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara a harkokin addini da aikin hajji Halliru Abdullahi Maraya yana ganin tsayar da ƴan takara mabiya addini daya ya saba wa koyarwar addinin musulunci.
To bambancin ko da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin tashi na shine na addini, saboda haka yadda suka lura da bambancin shi ya dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini. In shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi. Wannan shine zai ciyar da Najeriya gaba a wajen hadin kai har mu samu ci gaba.
Me yasa kace haka, ganin cewa ai an taba yi a wannan kasa kuma akai zaben nan lami lafiya?
To ai da aka yi ma saboda shi Ubangiji yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah baya yin zalunci ko dai da kwayar zara. Ko lokacin da aka yi musulmi mataimakin shi kuma musulmi, zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu basu so ba, da haka ma gwamnatin ba ta kafu ba.
Kungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da ƴan takara daga addini iri daya ya nuna suna kishin ci gaban kasar da al'ummar ta ne baki daya, domin yin haka ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, bar mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda majalisar malaman addinin musulunci ta kasar ta sanar cewa ranar Asabar 9 ga watan Yuli ce babbar sallah, ba ranar Lahadi 10 ga watan Yuli kamar yadda ta sanar tun farko ba. Tana mai danganta kuskuren da rashin samun labarin ganin wata har zuwa cikar daren ranar Laraba 29 ga watan Yuni, da kuma wani tsarin lissafi da ta bi. Ga Salabar ma da ci gaban rahoton.
Ifan Doni ke lumo musulman nasar jami'an 30 jours.
Kakakin majalisar ta malamai Sheikh Abdulrahman Ahmadu a wannan sanarwa ya ci gaba da cewa kasancewar watan musulunci bai taba fice kwanaki 30 ba. Ranar Juma'a ita ce ranar 1 ga watan Zulhijja, kenan za a yi idin sallar layya a ranar Lahadi 10 ga watan Yulin 2022 dake daidai da ranar 10 ga watan Zulhijja shekarar Hijira ta 1443. Sai dai wannan sanarwa ta haifar da cece-kuce a tsakanin jama'a, waɗanda na tuntuɓa da wannan batu na cewa akwai kuskure a lissafin na majalisar malamai.
Dai tsari za a bi, bare da duk aka ce an hau Arfat yau wa mana sakin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanka dabba ku talayya. To mu ni sai wasu su yanka sun kare sun da kwana biyu za mu sallah. Wannan iski tunani ne
Alisa, ba ma wai na addini ba, lissahi na gargajiya. An ka ce azumin karallayyarka rasubdu mun ka dauki azumi, kenan rasubdu ya kamata a ce mun yi sallar layya. To ta gaka za a yi a kai mu ranar Lahadi. Na ɗaya in ka ɗauka Saudiya rana guda mun ga wata azumi da su, wurin a aje sun ka ce ba su ga wata ba, mu mun ka aje mun kai 29.
To sai dai majalisar ta canza matsayi bayan da ajiya Alhamis aka ga watan Zulhijja a nan Yamai da wasu garuruwan Nijar, wanda har kusan karfe 9 na dare bai bace ba. Ga sanarwar da kakakin majalisar Sheikh Abdulrahman Ahmadu ya bayar.
Ya waje magari mu dawo mu gaya mu al'ummar musulmi yadda yanayin ya daga wata shi yasa mun ka zo mun ka sake wannan zama. Malamai suka yi tunani suka ce yanan sallah kambacin Lahadi ta dawo Asabar tare da watan shiye idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jama'a duk da haka tsawon mun yi aiki da waƙi da yadda waƙin garin watan da mun gani jiya mun yi aiki da kuma shawarorin da jama'a ta kasa su da tsawon
a dokar Niger majalisar malaman addinin Islama ce ke da hurumin kula da sha'anin tabbatar da ganin wata ko aka san haka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan yanzu kuma ga Garba Dawan da rahoto na musamman
Ministan lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru Musa Maruda Malashi ya bayyana wa manema labarai cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ba mun gwiwa da kungiyar UNICEF da kuma waɗansu kungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'ummar kasar jamhuriyar Kamaru gudunmawar allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na matsalolin ciki da kuma vitamin domin karfafa jarirai kwarin gwiwa ministan ya ce
ko gamuwa yayi ko iska ne ko gashi na wata kila ko da ko wani ma ya gefe ke cinye kafafun ya'a don kuwa ba haka bane wannan kuban din yake sa yaro ba ya tafiya to shi ta yi miki tambaya dukkan al'umma da Allah masu ayya daga kwana daya zuwa shekara biyar su yadda ai musu wannan daga kafin din
wannan daga kafin kyauta ne ko kuma za su biya kudi
kyauta ne wasu biya dala ba kyauta ne
ga ministan lafiya ya ce shugaba Benin ne ne cewa wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma a sakamakon rushin wannan abu da kashin gaskiya
eh da kashin gaskiya tun da yake ya ga cewa Kamaru da Kodewa ba su da karfi sayan wannan sai daga kafin din shi sa dole sai ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara
haka zalika shugaban komiti na jihar Jigawa wala Alhaji Ibrahim Hamza shi ma ga yanda jira mutakaya shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na riga kafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa karo na biyu kenan wannan mun fara karo na farko yanzu karo na biyu ne wannan da muke so duka ƴan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori tun da yake wannan ba allura bane na hadiya ne da na digawa shine ake kira da na micijin ciki na polio na vitamin da na shi micijin ciki wannan shi muke yi a yanzu haka shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan
kike ba da kaman da kuke da shi yanzu haka
a yanzu haka kowane kungiya tana da ma'aikata 32
kuwa ake ba wadannan allurori aka fi
yara masu shekara biyar
zuwa
shekara daya wata uku to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata uku da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za ta taimaka yi musu takardun haihuwa
na jira da yadda da cikin malaman da suke ba wa yara kana allurori aka fi malama Zulaika Ali
yanzu haka muna shiga anguwa saboda mu bayar da maganin allurar rigakafi
na wani cuta ne
na wani cuta kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan ɗabe yawo bai tafiya hakan nan
kamar na allurar rigakafi na azumin kenan na polio ko
na polio eh shi muke yawo yanzu anguwa gida-gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa
to ya ce gani iyaye suna karɓar wannan jira da aiki da kuke yi
eh wani waje ka muka da ta iyaye na yake amma wani waje ima suke ko tsayewa ma ba sa so muna yi
me yasa suke gudu
wai suna gudu kaman da wai ko yana cutawa sai mu muke gane da su cewa ba na cutawa bane domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne da Allah sai Allah ya kare
mu masaba sarkin karamin hukumar kabili Alhaji Abubakar Jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman garin hukumar kasa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
mai martaba barka gashi na kalmar hukumar ka kuma gashi na ga ana kokari ana yin allurar rigakafi na yara kana daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ya wani irin kira kai wa talakawan ka
eh wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan allurar din saboda lafiyar jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara biyar
to mai martaba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wani allurar rigakafi
eh na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination
wannan cutuka ne suna nakasa jami'ai kamar da hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ta ba da alkalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 ta yi sama da 300 ne suka nakasa a fannin kasar baki daya musamman ma a bangaren karkara amma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru a duba da hukumar lafiya na duniya a sirri suka nuna cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta kamaru baki daya amma kuma a wani gaba biyar amurka da kasar
a gaishe ka amma kar kai nisa don za ka gabatar da shiri na gaba
wasanni a takaice
Zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kudin kan wasan kasar jamhuriyar Kamaru na idan mutum sulayo suke yi domin halartar kasar Morocco wanda za a fara gaba ranar biyu ga watan bakwai shekar 2023 nan da kare kuma ranar 23 ga watan bakwai din Kamaru ta yi wani wasan sada zumunci da kungiyar kwallon kafa ta ƴan matan kasar Faransa wanda kudin na ƴan matan kasar Faransa din suka fara wa kasar jamhuriyar kamar balabalai a lagarsu har guda hudu ita kuma kudaddin yan matan kasar ta jamhuriyar kamar wasu jefa kwallo ɗaya a daga kasar faransa ba sannan kuma an gudanar da wani taro domin tunawa da tsohon lamba 19 kasar jamhuriyar kamar Marc Vivien Foe wanda ya fara duniya yau shekaru 19 kenan da suka shuɗe ya rasu ne ranar 29 ga watan bakwai shekarar 2003 a filin kwallon kafa na Lille Park da ke can kasar Faransa yayin da kasar jamhuriyar kamar take gudanar da wani wasa tsakanin ta da kasar ta Faransa na manyan zakaru na hiri daban-daban na duniya wanda suka haɗu a wani shekarar ta 2003 Muhammad Awad Garba daga Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awwal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na kasar Jamus. Da mai da sassaƙe-sassaƙen tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a ƙarni na 19 aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha ƙoƙarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon harin. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta zanye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine. Wurin da ya zama wata alamar tarjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni hudu da suka wuce. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Russia, ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi tayin zama mai shiga tsakani a fannin diplomasiya tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Russia Vladimir Putin bayan wani taro na kasashe biyu da suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. A gefe guda kuma, shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba da za a yi a birnin Bali. Duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya, kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Russia Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a bi wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leira Station wacce ta haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamashi Garba ke cewa huta lafiya. Wassalam.